Dreams Production. Dreams Production.
Kuka na zuti ya fito ya zama na fili saboda suwa na ishi ya zama dalili daga zuciya ta kin saka mukulle man tambaye ni yau ban san ina ina ba tsakani na dake ban sar karabuwa ba kuma ban tunanin wangara na za ta zo ba har yanzu ma ban san ya rai dan zana kai ba dan zuciya tana bugu da sauri kin san saboda ke yasa na zam kamar ke da kin yi fushi zance zauna in ne ki take farin ciki na bambe ne mumin ne sai ke ya zana ki yaura buwa ta zo da sauri in babu ke babu ni masoyata har zuciyata ke kadai ke ba ta gata a lokacin da nake da ke ne nayirata amma yau in na furta haka na yi kuri gidan kuna ta murna yau sun miki aure ni ko ina taraddadin an sanya kyaure ni ma zan je gida da damuwa in tare da kuka da kunci sun fito a sarari kewar ki kullum tana da baibaye ni yawan raba mu di da ke na kara rauni kaunar ki na nan tana rikirkita ni ban san karshe ba amma ban manta mafari soyayya
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
soyayya
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
soyayya
soyayya jigon rayuwa soyayya jigon damuwa
ban san damuwa riba rabuwa kuncin rabuwa da masoyiya ya fi kishin ruwa kin zamta ruwa ke ce fitilar rayuwa ki dawo gare ni san ki yana da takaruwa
soyayya jigon rayuwa
soyayya
soyayya jigon damuwa
Meet Gate Mix.